This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada lambobin karramawa mafi girma ga sojojin da suka nuna jaruntaka da sadaukar da kai a fagen daga, da kuma lambobin girmamawa na mazakuta ga wasu da suka sadaukar da rayukansu wajen kai dauki domin ceton wasu. Waɗanda suka karbi lambobin karramawar su ne tsaffin sojojin da suka fafata yakin Korea da yakin Vietnam. Sai dai idan ka ɗaya mutum ɗaya kacal daga cikinsu, dukkansu sun sami lambobin karramawar ne bayan mutuwar su. A wani biki da aka gudanar a fadar White House a jiya Juma'a, a wani bikin na daban kuma Biden ya karrama mutane takwas da suka nuna jaruntaka wajen kokarin ceton rayukan mutane. Sun kuwa hada da jami'an tsaron da suka mayar da martani ga wani dan bindiga da ya kashe mutane shida a ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 2023 a makarantar The Covenant School da ke Nashville ta jihar Tennessee. Wani sojan da ke da babban mukami wanda ya mutu a fashewar wata motar Tesla a hotel din Trump da ke Las Vegas ta nan Amurka ya bar wani sako da ke cewa ishara ce ta kiran fadakarwa kan dimbin matsalolin kasar. Jami'an bincike sun fada a jiya Juma'a cewa da alama Matthew Levelsberger, dan shekaru 37 daga Colorado Springs ta jihar Colorado, ba shi da wani mugun nufi zuwa ga zababben shugaban kasa Donald Trump. Yan sanda sun ce Levelsberger ya kuma rubuta a cikin sakon cewa yana buƙatar wanke ruhinsa daga rayukan da aka rasa na mutanen da ya sani da kuma nauyin rayukan da ya yi sanadiyar rasawa. Fashewar motar ta ranar farko ta sabuwar shekara ta haifar da ƙananan raunuka ga mutane 7, amma kuma ba kusan ba ta yi wani barna a otel ɗin ba. Iraniyawa masu adawa da shugabannin mulkin Islama na ƙasar su da suka kwace mulki a lokacin shugabancin Amurka na Jimmy Carter sun bayyana ra'ayoyinsu game da mutuwarsa yana da shekaru 100, tare da su kan lamirin gagarumin tasirinsa kan Iran da kuma wasu ra'ayoyi na yabawa da ayyukansa bayan ya bar kujerar shugaban ƙasa. A cikin shirin On the Line na sashen Fasha na muryar Amurka kai tsaye a ranar Litinin, dukkan mutane 12 da suka yi sharhi a cikin shirin ta waya da kiran bidiyo da saƙon murya sun cikakke Carter, inda suka zarge shi da baiwa jagoran juyin juya halin musulunci na farko Ayatollah Khomeini damar kwace mulki a shekarar 1979. 11 daga cikin masu sharhin 12 da suka yi tsokaci a cikin shirin sun kira ni daga Iran, yayin da sauran ɗayan ya kira daga Amurka. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata tawagar jami'an tsaro daga Guatemala da El Salvador sun isa babban birnin kasar Haiti a jiya Juma'a domin karfafawa aikin da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya da aka daɗe ana samun tsaikonsa na maido da tsaro a rikicin da ya ɓarke tsakanin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai. Sabbin dakarun sun haɗa da na kasar Guatemala 75 da 'yan El Salvador 8, a cewar jami'an sadarwa na rundunar. Shugabar gwamnatin riƙon ƙwarya ta Haiti Leslie Voltaire tare da Prime Minister Alex Didier Fils-Aimé da jakadan Amurka Dennis Hankins sun yi marhabin da sojojin a filin jirgin saman Port-au-Prince, kamar yadda gwamnatin ta riƙon ƙwarya ta Haiti ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta. A cikin watan Nuwamba, shugaban kasar Guatemala Bernardo Arevalo ya yi alkawarin aika sojoji 150 watanni 3 bayan alkawarin da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa Majalisar Ɗinkin Duniya na aikawa da dakaru da ba a bayyana adadinsu ba tare kuma da kayan aiki. Kamfanin Apple ya amince ya biya kuɗi dala Amurka miliyan 95 domin sasanta ƙarar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙen asiri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta Siri domin satar jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iPhone da sauran na'urorin zamani na kamfanin. Matsayar da aka gabatar a ranar Talata za ta sasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na Apple ya saita na'urar ta Siri da gangan domin ta rika nadar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru 10. Idan an amince da sulhun kuma dubun dubatar masu amfani da wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin Apple daga ranar 17 ga watan Satumban shekara ta 2014 zuwa karshen shekarar ita da ta gabata za su iya gabatar da kara. Kowannen su kuma zai iya samun karbar kuɗi da za su iya kaiwa har dala 20 akan kowace na'ura mai manhajar Siri.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da sanyin da tun shekara guda ban ganka ba don sa ka
gaskiya lafiya kallon malama ga saka ne kuma tun bara fa marin da gaskiya tun bara kai Allah sarki
nace ba busa ba daga hannu na sanyin na out of sight inji bature wai out of mind
eh gaskiya ne to kisan ai yanayin aiki daban-daban ke kina kire sai yanayin da yadda abu yake canji ne
to ai shekara lafiya
a lafiya kallon alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabon shekara malama gari barkamu da shigo sabon shekara
mako da ya tige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu dan muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji
a gaskiya ne
2025 aka shige ta
haka ne gaskiya malama Grace mun ƙara tsufa mun rage kwanaki
haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru
a gaskiya kan
nisan kwana to Allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga a cikin ikon sa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka
to amin sun ma amin mana madres
to na san yana cikin alkawali
da cikawa ba
to zabili da haka ba dogon bayani
eh gaskiya zamu ba wa masu sauraren mu dama saboda su ma su dama
aka to ga gaishe gashen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri
kamar yadda muke alkawari ba
haka
Assalamu alaikum gidan radio BOE muryar Amurka to da farko sunana Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi bayan haka ina gaida Ibrahim Haji Kusfadari Ibrahim Salisu dan Kaduna Aliku Auta kafinta Ado Salati goma ga annabi radio Mahmudu Salisu Kauran Nabuda Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir Tilwanu mai akwai bodinga Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Saban Layi Shehu Adamu Urijau Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga annabi Rijau Aisha Lawal bin Hanbali MK dan Sulba Sokoto Maimuna Aliku Auta kabinta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agwarmaji Anti Diresi BOE Hausa Baba Yakubu Makeri BOE Hausa Murtala Faruku Sanyin na jihar Sokoto BOE Hausa Rukayya Bashi BOE Hausa Yakubu Rugun Mayari Usman Manika Mai Roro Tuntuwa Usman Dan Fulani Mararaba Yaburi Abubakar Mai Doya Adari Ali Hadan Kare Direbar BRCF Adari Yahaya Dannu Adari Musa na Tale Muhangi Bako Umara Kandulo Bakar Nazifi Ibrahim Rugal Maran Shagari Local godiya ne kai muryar jama'ar muryar America BOE Allah ya bar zumunci gabadai naku mai sauraren ku Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya nagode
assalamu alaikum mai magana Usain Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe da yake mai shigo sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaje ka hada mu da alherin da ke cikin ta shirin da ke cikin ta kuma Allah an gaje ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubin gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati goma ga annabi Rajab da ya haye Abubakar Karfuma Numfashi da Usman Kasan Kiringin na Arewa da Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Bubo Megora Gashuwa da Garba Sabiola Gashuwa da Muhammad Salisu Kauran Namoda da fatan zan abun gudanar da abubuwan da yake cikin wannan shekara 2025 lamun lafiya Allah an gode kan nuna mana ita ƙarshen ta lamun lafiya na gode ne na Usain Dango ta Karasu Allah ku tashi lafiya
sunana Haruna Muhammad Katsina filin abari ya huse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai ji ni a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na abari ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta huce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji dadin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa inda muka shiga wannan sabon shekara ta 2025 lafiya mun yi ban kwana du'a can tashin hankali da wancan fitaccu da muka gani a shekara ta 2024 ta huce kuma zan amfani da wannan dama in kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu cigaba da yi mu kasashen addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni nagari masu san ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin abari ya huce sunana Haruna Muhammad Katsina
Brothers Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru dake jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025, mun fita daga shekarar 2024 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da dukkan kasashen Afirka. Zan yi amfani da wannan damar gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na Abari ya huce. Ina gaida abokina Isa Garu Lawali mai fili, ina gaida Ibrahim Lara Gafta, ina gaida Aliyu Sarkin Yaƙi da ke can Nima, ina gaida Baba Gana Allaji Loce wacce kan Baba Gana Allaji Dabuwa Unguru, Buhari Yahaya Unguru, ina gaida Atiku Dan Yaraba Barbarejo, ina gaida Aliyu Dan Fulani Maradawa, ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yaɗa labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, su Ware Malam Bare Brezuwa da ke ƙasar Libya, da mutanen ƙasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya. Ina godiya. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru. Allah ya sada mu da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yahuza Abubakar Gora da karamar kumar Gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mun gode muku da damar da ku ba mu ta mu miƙa gaishe-gaishen barka da sabon shekara. Dan amfani da wannan damar in miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin, wato Grace Alheri Abdu, Baba Yakubu Makeri da kuma Murtala Faruk Husaina. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yamma, sai Ali Kwauta kafinta Yelwa, sai wato Zaki Sodangi Duma da Bawa Abdullahi Maska. Haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullu Kebbi, Rilwan mai Yakubu Dinga da sauran lokacin masaurinku da kuma lokacin mutanen garin mu na Gora mai yaƙi Gondo jihar Kebbi. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Filin Abari ya huce. Sunana Muhammad Salihu Kaura namu daga jihar Zamfara. Da farko ina gaida babanmu Alhaji Baramasi limamin masallacin Malami na Kaura namu da Khalifa Abubakar Atiku mai suna Malam Babba, da kuma ƴan uwansu baki daya. Sai kuma ina gaida Liman Sani Bengere mai walda Kaura namu da Dakta Nafi'u mai maganin Ido Kaura namu da Mala Abu Kaura mutum abun tsoro ne Kaura namu da Honorable Hafiz Balarabe Gusau, Nasiru Musa Arabka Radio Nigeria Pride FM Gusau, da kuma ainihin Malam Sharahu Ismail gidan ajin na Kaura namu da kuma ainihin wato Baban Yusra Gusau. Ina gaida Alhaji Jafaru bayan MTD Kaura namu da Allah ya yi sada mu'alaran da ke cikin wannan shekara. Nagode Muhammad Salihu Kaura namu da Baba Abdu Samad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar. Biyoyi Hausa, ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatanku da masu sauraronku gaba ɗaya. Sannan kuma shirye-shirye na Abari ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar ni ba, musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da Bare-bare gaba ɗaya sun kayatar ni. Sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekara, wanda muka rasa sarkin garinmu wato Kacal Mahmud Abba Kyari, sarkin Komadugu, wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar La'adi 16 ga watan Disamba ɗin da muke ciki. Muna mika ta'aziyyarmu da iyalansu da gaba ɗaya, musamman Honorable Bulu Mahmudu da sauransu da kuma dukkanin 'yan Difa. Muna mika ta'aziyyarmu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. sarki mutum ne mai hakuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'an shi. Muna fatan Allah ya ba su juriyan hakurin rashin sa, mu kuma Allah ya musanya mu da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya. Biyoyi a tashi lafiya, sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na ƴan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum muryar Amerika, mai magana Umma Mala Ali, shugaban kullum muryar Arewa Dogon Nuji a cikin jamhuriyar Niger. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa, akwai Dahir Bidal wanda shike shugaban kullum na birnin Maradi, akwai Zubair Marbatla a birnin Zandar, akwai Dodo mai naman yangayu a Bala mai komandan, akwai Alhassan Tayar San Problem. To duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa, Allah shi mai ta mun Allah mai shi mun Amerika. Duka ina gaida duka ma'aikata na wurin aika BOA. Nagode mai magana Umma Mala Ali, shugaban kullum murai Arewa Dogon Nuji a cikin jahohin Nijar.
Gaishe sabon shekara kenan. To haka kuma bakon da karaka ya dawo, shi turakin da jage da yau shi ma
ai turakin jage shi zai bude mana sabon shekara yau, shi Allah bani shi na farko na shekaran mu yau.
Aikuwa to muna godiya kwarai da turakin jage.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na abari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini. Yana yi wa sauran al'umma da dukkanin mahuta wannan shiri, sauran al'umma baki daya, murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025. Wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shi ne labari mai taken ban kwanan ɗan Sakkwato da malaminsa a Borno. Wato wani basakwace ne a zamanin da, lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri, sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan basakwace sai yadda kigari tun daga Sakkwato ya taka da ƙafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan basakwace ba kissa, yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka ɗan lokaci kaɗan don Sakkwato ya sauke. Sai ya sa ranar da zai dawo gida Sakkwato, lokaci ya yi aka zo wajen malam, za a yi ban kwana da malam, aka tara sauran almajirai da sauran jama'a, aka yi wa ɗan Sakkwato addu'a. Sai ɗan Sakkwato, malam ya tambayi ɗan Sakkwato, ya ci to ɗan Sakkwato daɗa kuma saduwar mu sai washe kuma. Ɗan Sakkwato ya yi shuru bai ce komai ba. Malam ya ce a ka Sakkwato ka yi shuru baka ce komai ba, ina tambaya kuma daɗa sai washe kuma saduwar mu. Ɗan Sakkwato sai ce to Allah shiga wata malam, ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko. Malam ce subhanallah. Sai lahira ɗan Sakkwato ya ce eh, to tunanin da nake dama na tsaya na diba. Allah shiga wata malam, ka dibi nisan Sakkwato da Borno. ce kai dai waɗanga almajirai da aka gare ka ba ka barin suka tafi Sakkwato saboda dani. Ni kuma abin da na zaka bida tabbarin tun da Sakkwato na karatu na riga na samu ba ni tsammani in sake dawowa Borno kuma. Don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko. To wannan shine ainihin wato bankwanan dan Sakkwato da malaminsa a Borno.
Amma dai ai da ji wannan an san kowa ne ai wannan an ce daga Sakkwato ne to ai ba gobiri ne wannan ai ba gobiri ne wannan
ni dai kan da ikon Allah annan za mu sadu a nan office din ba sai a lahira
ina gani malama Grace ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa yanzu wallahi kuma ta kam to a din nan sai dai a lahira kowa
kila yana tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai ya kai Sakkwato na
gaskiya kan gaskiya malama Grace
a ce kuma gaskiya ya zage
dawowa kuma
alayila
gaskiya
duraki muna godiya kware da gaske da fata ai shekara lafiya to naga ba da baki da daga ba nan sabili da ka tilas mu jabirki ne yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake bugu fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sa ya nuna mana da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Allahu ne masalina na bar rabbana lamarin sa shi ya san karatun kurma.